Rashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 4:30 na maraice a gogon gundumar Colombia, inda muke neman kimanin minti 30 kama a kai ga sallar la'asar a yau talata 4 ga watan Mayu shekara ta 2021, wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu. Muka sake dawo muku a cikin shirin. Muna dauke da rahoto akan halin kakanikayi da wasu ƴan gudun hijira suka tsinci kansu a ciki. Su kuwa al'ummar jamhuriyar Nijar suna san barka da isar allurar rigakafin corona. A duk rana mai kamar ta yau, muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya. Kana sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Daga bisani mu karkara shirin da nasiha albarkacin watan Ramadan. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi yau dinnan talata cewa kungiyar manyan ƙasashen nan ta G7 ta ƙudiri aniyar kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafe shekaru 10 ana yi a ƙasar Siriya. Takwarorin aiki na kungiyar G7 da ni mun sake jaddada aniyarmu ta warware rigimar ƙasar Siriya a siyasance. Saƙon da Blinken ya tura kenan ta kafar Twitter bayan da shi da sauran mambobin kungiyar ta G7 suka halarci taron haduwar zahiri a karan farko cikin shekaru 2. Rikicin na Siriya na daga cikin jerin al'amura na duniya da ministocin harkokin wajen kasashe mambobin kungiyar G7 za su tattauna kansa a taron na London. Sauran sun hada da hulɗar su da China da Russia da juyin mulkin Myanmar da kuma halin da ake ciki a Afghanistan. An baiwa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zuwa ƙarshen yau dinnan talata ya kafa sabuwar gwamnati. Prime Minister, wanda ke fuskantar shari'a saboda tuhumarsa da ake da almundahana, an bashi kwanaki 28 ya kafa hadaka mai rinjaye a majalisar dokokin kasar mai kujeru 120 bayan zaben da aka gudanar ranar 23 ga watan Maris, wanda shine zabe na hudu a kasar cikin kasar da shekaru 2. Shugaba Ruben Rivlin na iya baiwa wani dan majalisar dokoki ikon kafa sabuwar gwamnati ta hadaka, muddin Netanyahu ya kasa zuwa 12 dare. Jami'ai a Mexico City, babban birnin kasar Mexico, sun ce wata gadar sama ta jirgin kasa ta ruguje da daren jiya Litini, kuma mutane akalla 23 sun mutu baya ga wasu da dama da suka jikkata. Magajiyar garin Mexico City Claudia Sheinbaum ta gaya ma manema labarai cewa ga dukkan alamu raftar gadar ce ta galabaita, wanda don haka gadar ta rikitu. Ta ce mutane akalla 65 ne suka samu raunuka, kuma an yi imanin cewa a lokacin akwai matafiya cikin jirgin. Yanzu yawan masu dauke da cutar COVID-19 a kasar India ya zarce miliyan 20, yayin da kasar ke fama da matsanancin zagaye na biyu na barkewar cutar, wadda ta gurgunta bangaren lafiyar kasar. Ma'aikatar lafiyar kasar ta ce an samu sabbin kama da cutar 357,229 a yau dinnan talata, rana ta 13 a jere da kasar ke samun masu dauke da cutar ta COVID-19 akalla 300. Kasar ta kudancin Asiya ta kuma ce mutane 3,449 sun mutu cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai, ciki har da 224,408 da suka mutu. Yanzu India na da jimlar masu dauke da cutar sama da miliyan 20.2, ciki har da 224,408 da suka mutu, a cewar cibiyar adana bayanai kan cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins. Ita ce ta biyu bayan Amurka a yawan waɗanda suka kamu da cutar, yayin da kuma ita ce ta uku a yawan mace-mace bayan Amurkar da Brazil.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Halin matsatsi da ƴan gudun hijira ke ƙara tsintar kansu a mafi akasarin arewacin Najeriya. Hali ne da wasu ke danganta shi da kamar su ba ɗan ƙasa ba, ganin yadda ake ware maƙudan kuɗaɗe don inganta rayuwarsu, amma suna ikirarin ba sa ganin ko abin da ba a so. Haruna Dauda biyu ya haɗa mana rahoto a kan mawuyacin hali da wasu suka tsinci kansu.
A ranar Lahadi da ta gabata ne dai wasu 'yan gudun hijira da ke samun mazaguni a ƙauyen Fariya da ke ƙaramar hukumar Jere a jihar Borno suka sake samun kansu cikin wani mawuyacin rayuwa sakamakon gobara da ta lamashe gidaje 83. Waɗannan 'yan gudun hijira dai da mafi yawansu 'yan ƙaramar hukumar Martini da har yanzu ke fama da matsalar tsaro, suna dai samun mafaka ne a wannan ƙauye na Fariya tare da 'ya'yansu da kuma dabbobinsu, wanda wannan gobara ta lamashe fiye da rabin sansanin. Wannan yanayi dai ya sa muƙaddashin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur tattaki zuwa wannan ƙauye don ganewa idanunsa irin halin da waɗannan 'yan gurjira suka faɗa da ma kai musu wani tallafi.
Ka san gidajen da suke ciki temporary shelters ne, to yayin da yanda aka samu gobara sai kaga tadin zai yi yawa, to Allah dai ya tsayar haka.
Ko mutane ne wannan abin sha ba kuma wani in taimako aka mika waɗannan mutane?
To yanzu haka din a gidaje kusan 83 ka abun nan gobara ya rutsa da su, to mun je dai yanzu mun ba su kayan abinci da dan kaya kafin nan, kuma mun yi magana da mutane sai ma kan cewa maza za su duba yadda za a yi domin a gyara musu gidaje inda za su kwanta matsugunin su a wannan camp din.
Kamar akwai rai da aka rasa ko kuma samun
rauni? Babu rashin, ba rasa rai ba, amma akwai wanda aka ta samu rauni kuma alhamdulillah an sallame ta daga asibiti ba.
To ko ya 'yan gudun hijiran da suka fada cikin wannan yanayi ke ji ne a yanzu haka?
Ya sunan ki mama na?
Aisha Kade.
To gashi wuta ya kama wannan camp naku, kun ya kone komai. Kin fita mu ki fita da wani abu?
Ban fita da komai ba.
Ya ke fita da komai ba ko?
Sai raina.
Ku nawa ne a cikin gidan naku?
Na'am, mu biyar ne.
Mu biyar, amma dukan kun fita da rai ko?
Eh.
Alhamdulillah, kina tare da 'ya'yanki na?
Eh.
Mai gidanki fa?
Ina nan.
To dukan kuna nan ko?
Eh.
Amma dukan ku lafiya?
Lafiya kalam.
To Allah ya kara karewa ko?
Ni Malam Fura ne. Yanzu shekara na uku.
Gashi wannan wuta ya zo ya kone muku gaba ɗaya gidajen ku. Kun samu kun tsira da wani abu cikin kayan naku?
A ba fita ba.
Tsaftar da komai ba. Komai ya kone?
Komai ya kone. Ni ma ina jeji fa.
Jin ya kama.
Duk inci sun zo nan kamar haka wannan. Har fifuru da wani abu ya zo gida ba gida ya shi.
Gida ya kone gaba ɗaya.
Ya kone gaba ɗaya.
Wannan fili da nake gani ba komai.
Ba komai.
Hajiya ya ba kullu da idan shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno wanda kuma tambaye ta game da musabbabin wannan gobara. Ga dai abin da take cewa.
Mata ce take girki, tana girki a kusa da mazauninta din. To dama gidajen su duk na zana ne, da iska yake dauka kawai daga yankinta so daya sai abun nan gurin gaba daya ya rusar saboda yanayin da ake gina gurin daga zana sai wannan tampolin da muke fada. Wato guri daya wuta ya kama kafin ka samu ka kashe, in ba kai sauri ga gaggawa ba sai kaga ya nan da nan ya rusar da gurare da dandama.
Me kuke wajen fadakar da su don su dinga kare kansu daga irin waɗannan gobara, tunda kusan ana samun irin wannan gobara kusan kowane wata?
A lokacin damuna ya fara sa kai, akwai abin da ana cewa akwai change in wind direction, to su 'yan gargajiyan ba su sani ba, sai mun je mun fadakar da su, amma so tare muna zuwa mun fadakar da su kar su dafa abinci kusa da wurin mazaunin su, sai su ce mana al'ada ya hana a dinga ganin abincin kowa, sun fi son su dan boye abincin su, shi yasa suke girki, amma za mu ci gaba da fadakar da kai saboda su rage yanayin dafa abinci kusa da dakunan su, kusa da wannan gidajen su na zana.
Tun daga watan Janairun wannan shekara dai an samu irin waɗannan gobara a wurare daban-daban guda shida, wanda mafi yawansu a sansanin 'yan gudun hijira ne da ke daɗa jefa su cikin wani yanayi. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki ɗaya. Su kuwa al'ummar jamhuriyar Nijar maraba suka yi da allurar rigakafin corona wanda ake ci gaba da baiwa mabukata a ƙasar. Tun bayan wani gangami da aka yi na ƙaddamar da allurar a 'yan makonnin baya. mahukunta na bayyanar da irin nasarori da ake samu akan yaki da annobar ta corona. Gasule Mummuni Barma dauke da karin bayani.
Mutane kimanin 1800 ne ake sa ran yiwa allurar rigakafin corona a yayin wannan kamfen ta tsawon kwanaki 10 dake matsayin ta biyu bayan wacce aka kaddamar a birnin Yamai a ranar 29 ga watan Maris din da ya gabata. Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara yayi wa manema labarai karin bayani game da tsarin gudanar da wannan aiki.
Yanzu haka muna da kama a dose na vaccine da ake wajen miliyan guda 900. Wannan launin biyu na wannan shaushawa duk mun samu su babu inda babu su cikin wannan kasar. Akwai guda da ake ce ma AstraZeneca shine ake ma wanda ya shekara 55 bisa abin da ya sama, kuma akwai Sinopharm wanda ake ma dan shekara 18 abin da ya sama. Kuma kana da doke da wani ciwo ko baka doke, duk wanda ya zo za a mai wannan shaushawa.
Sabanin yadda a wasu kasashe mutane ke ɗare-ɗaren abin da suka kira illolin da ke tattare da allurar corona, har yanzu ba a sami korafi daga wasu ba game da sahihancin rigakafin a nan Nijar makonni kusan 5 bayan kaddamar da kamfen farko da ke shafar dubban mutane, in ji Dr. Adamu Fumakwai Gado na asibitin ƙwararru Hopital General de Reference.
Cikin satin ga 4 an samu mutum 2,204 da suka yi wannan shashawa a cikin wanga asibiti na Hopital de Reference. To kun san kuma shashawa biyu ne ake yi, aka maka ita wannan ta China, aka maka ita yau, kenan bayan sati 3 sai a maka na biyu. To kuma wa'annan na biyu su ma an samu mutum 1,110. Ba mu samu matsala ba irin wagawa da za ta ce mutum ya yi abun da zai shiga cikin wani hali hakan ga mai wuya.
Domin tantance yadda mazauna birnin Yamai suka karbi rigakafin na COVID-19, ministan kiwon lafiya ya leka wasu daga cikin cibiyoyin da aka keɓe don wannan aiki. Taron mutanen da suka fito na nunin abin ya samu karbuwa.
To ni na zauna ita farko 4 ga watan da wuce, yanzu aka kama sati 3 muka da interview din. To ni gaskiya nayi ban samu komai, ban samu matsala komai ba, ban shiga ko ciwon kai ko wani matsala. Yanzu na zo interview masu jita-jita din nan su sai rigakafi ne an kawo mana, kowa zo yayi. Na mara komai daga Allah ne dai.
Service din muka dan yi lissahi muka gani sai muka taho gaba dai mu yi rigakafi. Wannan ciwo ga ma duniya kare mutum yayi rigakafi premier dose kita ce zan dauka.
A tsakiyar watan jiya ne jamhuriyar Niger ta karbi tallafin alluran AstraZeneca 350,000 a karkashin shirin COVAX mai hangen tallafawa kasashe matalauta, makonni 2 kenan bayan da hukumomin kasar suka karbi wani tallafin kasar China mai kunshe da allurar Sinopharm 400,000. Mafarin kaddamar da wannan kamfe a dukkan fadin kasar mai yawan mutane miliyan 22. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya, wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana.
A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da addabar al'ummomin jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya. Al'amarin da ke neman jefa yankin cikin wani yanayi na rashin tabbas. Yan bindigar dai na ci gaba da kai hare-hare kusan kowane lokacin da suka ga dama da kuma inda suka ga dama, kama daga garuruwa gidaje har ma da kasuwanni da rana tsaka, kamar abin da ya faru a kasuwar Gulbin Boka da ke yankin karamar hukumar Mariga ta jihar Niger a tsakiyar ranar Lahadin nan da ta gabata.
Yawwa, abin da ke faruwa, ƴan ta'adda ne suka shigo mana gari tun ƙarfe 10:30 na safe. Yanzu magana da nake da kai suna nan cikin garin Gulbin Boka. Yanzu suna nan sun kore mana shahon kasuwa gaba ɗaya, sun kore mana wata anguwa nan kura, sun kore yamma, yanzu sun mana zobi a cikin Gulbin Boka.
Wannan al'amari dai ya sa al'ummomin da ke zaune a wasu garuruwa na yankin karamar hukumar Shiroro ɗaukar matakin yin sulhu da waɗannan ƴan bindiga. Ko za su samu damar yin noma a wannan damana da ke kunno kai, gama dai abinda wasu daga cikin al'ummomin ke cewa.
Abin da ya sa muka ɗauki wannan mataki, garuruwa duk kewaye nan sun yi sulhu, kuma duk wa'anda suka yi sulhun nan sun koma gidajensu da matansu, suna gyara gonansu, suna shuka doya, suna gyara inda za su zo su sa masara da shinkafa da dawa. To mun kuma ganin haka sai muka ga cewa to sulhun gaba yesa shi yafi alheri tunda wayannan mutane tunda farko sun neme mu da sulhun nan ba mu dauki abin da muhimmanci ba to tun daga yan uwan mu sun yi mun gani to gaskiya mu ma mu yi shikenan sai muka dauki matakin sulhun yanzu akan shi muke
na abdu yanzu nawa ne suka ce ku ba su
to yanzu sun yanka kusan $1,500,000 da farko $10,000,000 suka ce to muka ta neman alfarma muka ta neman alfarma muka ta neman alfarma to suka yi mana rage ya tsaya a $1,500,000
na to yanzu yau ce ne adadin da suka diba muku zai kai
to a gaskiya yau talata din nan sun ce in ba a kai wannan kudi ba to duk abin da zai faru zai iya faruwa
wato za su auka magarin
za su auka magarin kuma ba su da shakka kuma ba su da kuma suna da kayan aiki kuma ba mai tare su
yanzu to ku kuna da kudin
wala ba mu da kudin su muke nema yanzu a taimaka mu samu mu ba su don mu ma mu koma gidajen mu mu fita daga cikin waɗannan bukkoki da muke kashe mu ce zai kullun mu koma gida mu shuka doya mu kuma gyara inda za mu sauran shuke-shuke
ya kai ga yanzu muna da kusan wata uku da gari gaba ɗaya tashi lokacin da suka addabe mu garin gaba ɗaya tashi dawo hayi aka yi bukkoki aka zauna daga wata uku ɗin nan muna ta neman ɗauki daga gwamnati har yanzu babu wani alaman kawo mana ɗauki kuma mu muka ga ya dace da in muka yi sulhu don yin shi yana da illa amma kuma ya dace da mu yi dole
wato ba ku da zaɓi
ba mu da zaɓi ya dace da mu yi shi dole kuma mun nema da za mu amsa musu mun kuma amsa sannan an aje lokacin da za mu aje kai kudin nan kamar yau kenan talata karfe 5 na yamman nan za a kai musu kudi kuma mu kudin bai hadu mana ba
to zaten da bai hadu ba za a yi koko dai ana ci gaba da nema
to muna nan muna ci gaba da nema ba mu sani yanda za su kasance ba masu kaiwa wanda wakilan mu wanda za su kai kudin sai suka amince da za su dan kara daga mana kafa zuwa wani lokaci da za a danne nema a hahada shine ba mu sani ba
akan haka ke
da akan haka muke sai dai mutanen suna da zafi sun ce yau in ya wuce yau kudin nan bai hadu ba duk wani abun da muka sa halin da muka sami kanmu ya rage gare mu kuma muna fatan gwamnati ta saurare mu ta kawo mana dauki Allah ya bata iko taimaka mana
ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta sha bayyana cewa tana yin iya kokarinta wajen ganin ta kawar da waɗannan yan bindiga amma kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Idris ya ce gwamnatin jihar Niger ba ta da masaniya akan wannan sulhu da yan bindigar
gaskiya mu a matsayin mu a gwamnatance ba mu da hannu a wannan gaskiya saboda mu a gwamnati muna da namu approaches din amma approaches in part of our approaches hada da community su compensating ko kuma su yarjejeniya da bandits ba gaskiya
to amma ya za ku yi ko magance musu matsalar mutanen nan don su samu su yi noma su matsalar su shine cewa bandits din su ba su yi noma
wallahi ba tsari muna so in tabbatar maka abubuwan da ke faruwa yanzu a ƙarƙashin ƙasa ba taɓa yin irin su ba a Niger na maganta al'amuran nan akwai fannoni daban-daban mu ba wai mun ce mu ba wai mun ki wai ana maganar tattaunawa da su mu ma mukan tattauna amma abin da kawai ba mu yi shine ba mu biyan ransom ne akan saboda wannan muna kiyaye wannan amma akwai matakai na jami'an tsaro akwai kuma matakai na tattaunawan da shiga tsakani da daidaiyan da ya kamata
a can jihar Kwara kuwa matsalar yin kisan gilla ga masu yin sana'ar kabu-kabu ko kuma a caba ne ta addabi mazauna birnin Ilorin fadar gwamnatin jihar Kwara kamar yadda wani shugaban wata kungiyar wanzar da zaman lafiya a jihar Kwara ya yi karin bayani
kungiyar alayi shi zaman lafiya kwara su ce yanzu mu je ana abin da ya fi damun mu anan wallahi sace-sacen mashina ana kashe mana mutane wallahi to shekara a kwana hudu ma da suka abin nan an kama wani barawan sun yanka dan okada mu ya mutu kuma su office biyu an kama daya-daya gudu suna da bindigogi amma sai an kone shi to shi muke roƙon gwamna ya ya duba kai da Allah sa matakan tsaro akan wannan banda shi nan garin gaskiya ana zaune lafiya kuma ana fadakar da mutane lafiya su zauna lafiya kowa da kowa kuma ana nan ana bincike akan wayanna suke shigowa baki bakin bakunan ido muna nan muna bincike akan kowa ya shigo sai an abin nan din shi mu ga na kware ne ba na kware bane to
na'am wato ko matsalan kashe masu sana'ar acaba shine ya fi damu ku a nan kware kenan
eh yanzu a yanzu dai shi ya fi damu mu gaskiya
Rahotanni dai sun nuna cewa gwamnatin jihar Kwaren na kokarin hada hannu da jami'an tsaro da ma sauran kungiyoyi masu zaman kansu ta yadda za a samu nasarar shawo kan wannan matsala. To ita ma dai gwamnatin jihar Kogi ta ce tana can ta dukufa wajen ganin ta kubutar da shugaban karamar hukumar Yaba bayan da yan bindiga suka yi awan gaba da shi a wani harin da suka kai masu har ma aka kashe kwamishina a ma'aikatar fansho ta jihar Kogin. Mr. Kensley Pango shine kwamishinan labarai na jihar Kogin.
The unfortunate incident happened while we were returning from Ilorin Kwara State. They were attacked by those gunmen. We lost Honorable Solomon Adebayo to wounds sustained from the gunshots, but the whereabouts of Honorable Pius is still unknown. Government and security agencies are doing everything within their powers to be able to ensure the release.
Yace abin takeici ne ya faru a lokacin da suke dawowa daga jihar Kwara. Waɗannan ƴan bindiga suka kai masa hari. Mun rasa kwamishina saboda raunukan da ya samu a sakamakon harbin bindiga. Amma gwamnatin jihar Kogin da jami'an tsaro muna iya yin kokarinmu domin ganin an kubutar da shugaban karamar hukumar ta Yaba da a yanzu haka yake hannun ƴan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To baya ga wannan yanzu kuma lokaci ne za mu kawo muku labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Za mu shirya labaran wasanninmu na ranar yau da wasannin kusan na ƙarshe na kofin club din nahiyar Turai Champions League, inda yanzu haka ake can ana karawa tsakanin Manchester City ta ƙasar Birtaniya ko Ingila da Paris Saint Germain ta ƙasar Faransa Ingila. A makon jiya dai ƙungiyoyin sun yi karawarsu ta farko a Parc des Princes na PSG na ƙasar Faransa, inda Manchester City din ta yi nasara da ci 2-1. Idan PSG din tana son ganin wasan ƙarshe na Champions League na wannan shekarar ta bana, dole ne ta yi nasara da tazara ci 2 ko kuma ta mayar da 2-1 da aka yi mata domin a tahi ƙarin lokaci a wannan karawar ta yau. Haka ma Champions League din na Turai a gobe ne idan Allahu ya kai mu, Real de Madrid ta ƙasar Spain ko kuma Spain za ta ziyarci Chelsea ta ƙasar Ingila, bayan da ƙungiyoyin biyu suka yi kunnen doki 1-1 a Madrid a ƙasar Spain ko Spain mako guda da gabata. Idan muka leka a wasannin tseren keke, ƙasar Rwanda tana dakon kwamitin duniya na tseren keke yanzu haka game da takarda ta aza na neman a bata damar shirya tseren keke na duniya a shekara 2025, abinda ke ya zama na farko kuma na tarihi a duniya a wannan gasar na gan wata ƙasar ta nahiyar Afirka ta karɓi bakuncin wannan kwamfalar ta tseren keke ta duniya. Idan muka dawo a sha'anin ƙwallon ƙafa kuwa, tana yiwuwa hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka CAF ko CAF ta ɗage tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na ƙwallon ƙafa na shekara 2022 wanda zai wakana ƙasar Qatar zuwa cikin watan Satumba maimakon watan Yuni, saboda filaye da dama nahiyar Afirka ba su cika ƙa'idodin karɓar bakuncin manyan wasannin ƙwallon ƙafa makamanta tankaɗe da rairaya na kofin duniya ba. Hasali ma ƙasashe 22 na nahiyar Afirka daga cikin 54 ba su da nagartattun filayen ƙwallon ƙafa da ake iya buga irin waɗannan wasanni, inji kwamitin gaugawa na CAF ko kuma CAF Confederation African de Football ta nahiyar Afirka yau Talata. Ko da yake kwamitin zatarwa na CAF Confederation African de Football CAF ne zai yanke hukunci akan wannan zancen a ranar 15 ga watan Mayun da muke ciki. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Da haka muka zo ga shirinmu na takaitaccen nasiha albarkacin watan Ramadan.
sunana Mamun Malam Ado. A yanzu dai rayuwar matasa za a iya cewa alhamdulillah a bisa kan wasu shekaru da suka dan huce haka. Tunda yanzu gaskiya matasa sun dauki azumi da muhimmanci kasancewar yawan wa'azizuka da abubuwa da ake gaskiya alhamdulillah. Yawancin matasan za a same su sune gurin ibadu. Wani tafsir na Alkur'ani mafi yawa duka matasa ne a gurin. Sannan kiyamul lailin nan da aka fara mafi yawanta duka kawai matasa ne za a iske. Kenan sun dauki abin da muhimmanci kuma suna yawan durin wanda za a je haka fada a gurin sanyi saboda rana azumi za a dauka matasa gashi na hawaya suna karanta Alkur'ani kuma wasu da Qur'ani a hannun sa haka suna karantawa. Mu ma haka muke gaskiya tunda yanzu daga mun tashi kawun ba aiki ba daga mun tashi dama kawai karatun Qur'ani ne sannan kiyamul laili muke jira kawai lokaci ya mu je kuma lokacin tafsir mu je wajen tafsir mu saurari tafsiri kawai abin da muka maida hankali a kan shi dai musamman cikin wannan wata na Ramadan mai albarka. Ji hankalin da zan ma uwa matasa dai kamar yanda aka dauki abin da muhimmanci aka bada ƙarfi aka mu ci gaba da daukan abubuwan muhimmanci saboda wannan wata ne mai albarka musamman kwana 10 nan da ya rage. Kene yana da kyau a ce matasa mun maida hankali akan astighfari neman gafarar Ubangiji da roƙon Allah a dukkanin abubuwan da suka shige mu. Muna roƙon Allah sai ya kawo mu budi da albarka a cikin ƙasa duk wani matsala da ta zo ta dame mu sai Allah ya kawo mu saukinta. Kenan wannan ibada ita ce zamu je mu kusanci Allah da ita dan mu samu warware dukkanin wani al'amuran mu da ya toshe mana.
Yanzu kuma lokaci ne na takaitattun labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi yau din nan Talata cewa kungiyar manyan kasashen nan ta G7 ta kuduri aniyar kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafe shekaru 10 ana yi a ƙasar Syria. Takwarorin aiki na kungiyar G7 da ni mun sake jaddada aniyar mu ta warware rigimar ƙasar Syria a siyasance. Saƙon da Blinken ya tura kenan ta kafar Twitter bayan da shi da sauran mambobin kungiyar ta G7 suka halarci taron haduwar zahiri a karan farko cikin shekaru 2. Rikicin na Syria na daga cikin jerin al'amura na duniya da ministocin harkokin wajen kasashe mambobin kungiyar G7 za su tattauna kansa a taron na London. Sauran sun hada da hulɗarsu da China da Russia da juyin mulkin Myanmar da kuma halin da ake ciki a Afghanistan. An baiwa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zuwa ƙarshen yau din nan Talata ya kafa sabuwar gwamnati. Prime Minister wanda ke fuskantar shari'a saboda tuhumarsa da ake da almundahana an bashi kwanaki 28 ya kafa hadaka mai rinjaye a majalisar dokokin kasar mai kujeru 120 bayan zaben da aka gudanar ranar 23 ga watan Maris wanda shine zabe na hudu a kasar cikin kasar da shekaru 2. Jami'ai a Mexico City babban birnin kasar Mexico sun ce wata gadar sama ta jirgin kasa ta ruguje da daren jiya Litini kuma mutane akalla 23 sun mutu baya ga wasu da dama da suka jikkata. Magajiyar garin Mexico City Claudia Sheinbaum ta gaya ma manema labarai cewa ga dukkan alamu raftar gadar ce ta galabaita wanda dan haka gadar ta rikitu. Ta ce mutane akalla 65 ne suka samu raunuka kuma an yi imanin cewa a lokacin akwai matafiya cikin jirgin.
Ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan daren naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu dauke da wasu rahoton nan. Amma kamun mu sallama da ku. Farmu mika saƙon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga mai sauraronmu a kodayaushe Mr. Bitrus Habila, ma'aikaci a tsangayar binciken sinadarai da sarrafa fatu ta Lava Research da ke samaru a Zaria, da fatar yana cikin koshin lafiya da iyalansa. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratium. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia. Da fatan ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.